Rahotanni daga jihar Kogin Najeriya na nuna cewa wasu 'yan bindiga sun kai wani hari da ya halaka mutum guda tare da yin awon gaba da wasu mutane uku. Wani hari dai da aka kai da sanyin safiyar ranar Lahadin nan a cocin Ekwa da ke garin Kaba ta jihar Kogin ya yi matukar tayar da hankalin mazauna wannan yanki. Malam Dan Asabi Lakwaja, wani mazaunin yankin ne, ya yi karin haske akan da lamarin ya faru.
Da sanyi safiyar nan ne aka kai hari nan garin Kaba, wasu 'yan bindiga wanda ba san ko su wane ne ba ne, an kashi mutane wajen kusan guda biyar haka.
Na'am, an ce a coci ne, a mutanen coci ne aka sata koko dai mutanen gari ne haka masu wucewa?
A 'yan coci aka sata, akwai wani ma da yana tafiya zai shigo coci aka bindige shi, amma ban san ko wane ne ba ne. Ya mutu har lahira.
To yanzu wani halin garin yake ciki?
Yanzu dai halin da ke ciki dai an tura jami'an tsaro don kwantar da tazoma.
Karin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Kogin akan wannan al'amari ya ci tura, domin kuwa kakakin 'yan sandan jihar Kogin Mr. Williams Aya bai ɗauki waya ba. To amma gwamnatin jihar Kogin ta tabbatar da kai harin. To amma kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Famo ya ce harin ba an kai shi bane akan wannan coci.
Talking about the attack that happened in Kaba, we want to make it point clear, the attack was not aimed at the church. It is likely that they had targets that they traced to the church.
Ya ce maganar harin Kaba muna so mu yi bayani karara, domin kuwa harin ba an kai shi bane saboda cocin. A'a, waɗanda suka kai harin wato 'yan bindigar sun samami wani ne a cocin. Da yake bayani akan nasarar da aka samu na yaki da 'yan bindiga a jihar Kogin, kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Famo ya ce gamayyar jami'an tsaro da suka hada da 'yan banga sun samu nasarar hallaka wasu 'yan bindiga da dama da suka addabi mutanen jihar Kogin, tare da samun nasarar kubutar da wasu mutane uku da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su. Sannan ya kara da cewa
sadly one of the people that were arrested to be behind the supply of arms to those criminals happens to be an officer of the Nigerian Security and Civil Defense Corps.
Yace abin takaici daya daga cikin waɗanda jami'an tsaron suka kama yana taimakawa 'yan bindigar da makamai, jami'i ne na hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Nigeria.